أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أصحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin wannan darussa masu dimbin albarka darussan kyawun dabi'u a cikin wannan namu addini a cikin wannan addini namu na musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ni'ima da shi da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da zamu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da tuba da kuma kasancewar ita tuba ita ce mataki na farko wanda mutum zai taka idan mutum yana bukatar ya samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan mutum yana bukatar ya zamanto ya tsarkaka idan mutum yana son ya nisance miyagun dabi'u ya zamanto ya lizimce kyawun dabi'u to mataki na farko wanda ya kamata ya zamanto ya hau mataki na farko wanda ya kamata ya zamanto ya taka shine ya zamanto ya tuba ai bi ma'ana ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka mun bayyana cewa shine mataki na farko shi wannan tuba din mu ambace falalolin sa da kuma irin ƴaƴan itacen da yake tattare da shi sannan kuma yakan harkar da mutum yakan motsa mutum a cikin haske na Allah subhanahu wata'ala bayan mutum ya kasance cikin duhu na ainihin watan zunubai hakanan kuma mun nuna cewa tuba ita ce wadda Allah subhanahu wata'ala yake shinhidawa ta hanyarta hanya da mutum zai bi ya zamanto ya kusanci Allah subhanahu wata'ala to yanzu ma zamu yi amfani da wannan lokaci ya zamanto mun bayyana matsayin tuba a wurin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar bayyana bayanai daga ma'sumai alaihi wassalam alal misali muna da addu'a wadda aka ruwaito daga Imam Zainul Abidin wanda yazo a cikin Biharul Anwar wanda ɗaya ne daga cikin munajatotin sa wanda yayi guda 15 to wannan ita ce munajati ta harko wanda ake kira munajatut ta'ibin wato munajatin masu tuba masu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a farkon wannan munajatin Imam Zainul Abidin alayhi salam yana cewa إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحة فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه yake cewa ya abin bautana da gaskiya Allah subhanahu wata'ala kina kai ne wanda ka bude ma bayinka wani koha wanda wannan kohan ka ambace shi da sunan kohan tuba watan zuwa ga afuwan ka kenan wanda ka ambace shi kohan tuba kace ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala tuba wanda yake nasuha ma'ana tawbatun nasuha shine tuban da babu komawa a cikin sa tuban da mutum ya tuba shikenan ba zai koma ba a cikin abin da ya tuba daga gare shi wannan shine tawbatun nasuha saboda haka babu wani uzuri ga wanda ya gafala ya ki shiga wannan kohon na tuba bayan ka riga ka bude shi wannan addu'a tana cike da ma'anoni da daman gaske kuma tana buƙatan tadabburi tana buƙatan tafakkuri muyi tunani mu sa hankali mu lura dangane da abin da take kunshe da shi na horko dai wannan addu'an tana nuna mana Allah subhanahu wata'ala yana son bayan sa sannan Allah subhanahu wata'ala mai yafewa ne Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne Allah subhanahu wata'ala mai karban tuban bayan sa ne saboda wannan ne ma Allah subhanahu wata'ala ya bude koha wanda wannan koha ya kira ta kohar tuba yace saboda bayan sa wanda za su saba masa sawa'an akan kuskure ko kuma akan gangance Allah subhanahu wata'ala shirye yake karbi tuban su madama suna da rai shi Allah subhanahu wata'ala shirye yake ya karbi komawan su ya zuwa gare shi idan sun koma zuwa gare shi saboda haka ya bude musu koha ta musamman ya kira ta kohar tuba saboda haka saboda ya gafarta musu saboda ya yafe musu ya bude musu wannan koha din kuma ya kira su yace ya ku bayina masu laifi ku tuba zuwa gare ni zan gafarta muku zan karbi tuban ku saboda haka tuban kuma da za ku yi tuba wanda yake tuba na gari tuba wanda yake babu komawa a cikin sa tuba wanda yake an yi shi shikenan an tsarkaka ba za a sake koma ba abinda aka aikata ba can na rashin tsarki da kuma gurbata saboda haka babu wani uzuri ga wani mutum wanda zai bar wannan duniya din bayan Allah subhanahu wata'ala ya bude wannan kofa din ya zamanto ya mutu ba tare da Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ba baya da wani uzuri kenan shine kawai yake shiga wannan kofa din shine yake koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka haibar duniya Allah subhanahu wata'ala bai gafarta masa ba saboda haka muna iya fahimta cewa cikin wannan addu'a da Allah subhanahu wata'ala mai karban tuba ne kuma wannan karban wannan tuban ya bude koha na musamman saboda wannan aiki din bayan sa su koma zuwa gare shi su tuba daga miyagun ayyuka su lizimci kyawawan ayyuka su shirye kansu domin huskantar Allah subhanahu wata'ala saboda haka wannan yana nuna mana matsayin tuba a wurin Allah subhanahu wata'ala da kuma muhimmancin ta a matsayin mataki na farko wanda mutum zai taka domin ganin cewa ya samu tsarkaka ya samu kyautatan dabi'u saboda kenan wannan ya fi dacewa ya zamanto mutum yayi tunani dangane da wannan munajatin kuma munajati ne wanda ya dace ya zamanto ko da wuce mutum da yake neman tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci ya zamanto ya karanta shi yana nan a cikin sahifa sajadiyya wanda ya tara addu'o'i na Imam Zainul Abidin alaihi salam lizimtan waɗannan addu'o'i suna tsarkake mutum lizimtan waɗannan addu'o'i suna gyara mutum lizimtan waɗannan addu'o'i suna kawo ma mutum alkhairi na duniya da na lahira saboda addu'o'i ne wanda suka fito a baki mai tsarki addu'o'i ne wanda suka fito a gida mai tsarki kuma addu'o'i ne wanda suka fito a gidan da mala'iku suke kai suna kawowa saboda haka ba makawa wannan addu'an zai kasance yana da tasiri wurin gyara mutum zai kasance yana da tasiri wurin tarbiyantar da mutum zai kasance yana da tasiri wurin kusatar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan da nisantar da mutum daga miyagun dabi'u da kuma miyagun sifofi da dabi'u saboda haka da fatan Allah subhanahu wata'ala ya bamu tawfikin karanta wannan munajati na musamman munajatu ta'ibin da kuma sauran munajatoti wanda suka zo a cikin sahifa sajadiyya na Imam Zainul Abidin alaihi salam wanda suke tattare da ma'anoni kai kana cewa ma koyarwa ne na musulunci gaba ɗaya amma a cikin addu'o'i a'imma alaihi salam na Imam Zainul Abidin ya yi kokarin koyar ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo da shi ta hanyar wannan addu'o'i din kuma mutum yana karanta su yana tadabburi zai ga haƙiƙanin Allah subhanahu wata'ala zai san haƙiƙanin Allah subhanahu wata'ala zai san haƙiƙanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda haka wannan yana nuna mana matsayin tuba da kuma muhimmancin shi musamman ga ma'abuta zanubai ya zamanto sun dauke shi matsayin mataki na farko wanda za su dauka wurin samun kusanci a wurin Allah subhanahu wata'ala shi yasa muna da hadisi daga Imam al-Baqir alaihi salam inda yake nuna matsayin tuba da kuma muhimmancin ta a wurin Allah subhanahu wata'ala da kuma irin rahaman da take tattare da shi ga shi bawa daga Allah subhanahu wata'ala inda yake nuna mana cikin wannan hadisin Imam al-Baqir alaihi salam wannan hadisi ya zo cikin Usulul Kafi a cikin mujalladi na biyu a cikin babin tuba shahi na 435 hadisi na 8 Imam al-Baqir alayhi salam yana ce mana cikin wannan hadisi yana cewa inna Allah ta'ala ashaddu farahan bi tawbati abdihi min rajulin adalla rahilatahu wa zadahu fi laylatin zalma fa wajadaha. Yake cewa alayhi salam lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana matukan son bawan shi, yana matukan kaunan bawan shi a lokacin da yake tuba zuwa gare shi, hiye da yanda bawan Allah subhanahu wa ta'ala, wani bawan Allah ta'ala zai rasa dabbar shi da kuma guzurin shi gaba daya a cikin daji kuma mai duhu, sai zamanto bayan ya rasa wannan dabban nashi, bayan ya rasa wannan guzurin nashi, watan guzurin ya tare da dabban shi kenan, ya zamanto bayan ya rasa shi ya ɗebe tsammani, sai ya zamanto ya zo ya samu wannan dabban nashi da guzurin shi. Wani irin horon ciki ne za a yi? Ka sawwala mutanen da suke irin tahiya na sahara, wanda suke tahiya na sahara a kan raƙuma, a ce kan raƙuminka ne dunguzurinka ya ci abincinka da shanka da tufafinka da komai, sai ya zamanto ka zauna a wani wuri don ka huta kamin ka hulka sai ga wannan raƙumin naka bashi kawai ya yamma gabas kudu arewa baka ga komai ba, hankalinka ya tashi kana ganin komin ka ya tayi yanzu kawai shikenan sai sallama ma Allah subhanahu wataala, kuma duhu ya riga ya shiga na dare ya zakai, amma kuma kwatsam kawai sai ka ga ga dabban nan gabanka da guzurinka da komai, ya zakai horin ciki da shi, ya zaka ji dadi da shi? To wannan ba a kiyasta shi da irin son da Allah subhanahu wataala zai yi ma bawan shi a lokacin da ya tuba zuwa gare shi. Kina Allah subhanahu wataala yana son bawan shi mai tuba zuwa gare shi, shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin ayoyi da daman gaske daban-daban, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah ta'ala yana son bayan sa masu tuba zuwa gare shi, masu kuma zuwa gare shi, kuma yana son masu neman tsarkaka, masu neman tsarkaka daga miyagun dabi'u zuwa ga kyawun dabi'u. Allah ta'ala yana karban tuban su, kuma Allah subhanahu wataala yana son su. Kenan wannan yana iya nuna mana kenan da abin hawa da kuma guzuri an kamanta su a cikin wannan hadisi. Imam al-Baqir alayhi salam ya kamanta su a cikin wannan hadisi da tuba, watan tuba kenan tana matsayin abin da mutum zai hau dabban shi kenan, tana matsayin guzurin shi kenan zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wata mutum yana bukatan guzuri zuwa ga Allah subhanahu wataala, to matakin farko wanda ya kamata yi abin hawan sa shine tuba, guzurin shi wanda ya kamata ya dauka shine tuba domin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka wannan ya nuna mana matsayin tuba a wurin Allah subhanahu wataala da kuma muhimmancin shi ga bawa, musamman wanda yake mai laihi. Mu dukan mu masu laihi ne, kuma mu dukan muna neman tsarkaka daga zuwa ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka hanyar da ya kamata mu bi shine ya zamanto mun kusanci Allah subhanahu wataala ta hanyar tuba, mu koma ma Allah subhanahu wataala, mu nemi gafaran shi daga zunuban mu. Allah subhanahu wataala mai gafara ne. Mu gina kanmu, mu kyautata dabi'un mu, mu kusanci bayan Allah ma nagarta, mu kusanci wurare masu tsarki, mu lizimce makarantu na addinin musulunci, mu aiki da koyarwa na addinin musulunci, sai zamanto mun samu kusanci ga Allah subhanahu wataala, sai zamanto mun samu kyautata abun nan, mun samu daukaka a cikin wannan rayuwar namu, sannan kuma ya zamanto mun samu kyaukyawan sakamako ranar tashin alkiyama. Wannan da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.